إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا غا الله مدوكاكين سركي وندسا كتارا مو أغلقشن ونن بغيري ميتارن البركة a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuvo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 10 ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 27 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu al-qiyama wannan kuma shine darasin mu na 2 a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون
madaukakin sarki yana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana a cikin wa'annan ayoyi Allah yake cewa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka kada ka zanki motsawa kada ka zanki motsa bakinka da shi alqur'ani litajala bihi domin kai gaggawa karanta shi Allah yace inna alaina jam'ahu wa qur'anuhu Allah yace lalle a wajen mu ne tattara shi a zuciyanka wa qur'anuhu da kuma karatunsa a wajen mu ne yake Allah yake ta fa idza qara'nahu Allah yace to dan haka idan muka karanta shi fattabi qur'anuhu sai ka bi karatun nasa Allah yake ta thumma inna alaina bayanu kuma lalle bayanin alqur'ani mai girma yana a hannunmu kalla Allah yace abun ba haka yake ba bal tuhibbuna al-ajila kawai dai kun hasar rayuwar duniya ne watadharuna al-akhira kuna barin rayuwa ta lahira wujuhun yawma idhin nadira Allah yace wasu huskokin a wannan ranan nadira suna cikin ni'ima ila rabbiha nadira za su kalli ubangijinsu wa wujuhun yawma idhin basira Allah yace wasu huskokin kuma a wannan rana a daddaure suke tazunnu an yuf'ala biha faqira saboda ta tabbatar da cewa za a saukar musu da wani bala'i Allah madaukakin sarki a wa'annan ayoyi yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani idan jibril yazo yana karanta masa alqur'ani to lokacin jibril yana karantawa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya karanta idan jibril ya karanta farkon aya to shi ma manzo Allah yana kokari ya karanta farkon ta idan Jibril ya karanta tsakiyar aya manzo Allah yana kokari ya karanta tsakiyarta idan Jibril ya karanta karshen aya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kokarin ya maimaita saboda kada ya mance idan ana karanta mishi halshen shi da bakin shi yana suna motsawa saboda yayi maza-maza ya bibita abinda mala'ika ya gaya masa saboda kada ya mance to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa la tuharrik bihi lisanaka Allah ya ce ya kai manzo Allah kada ka zanki motsa bakinka da alqur'ani mai girma li ta'jala bihi saboda kai gaugawa rike abinda jibril ya zo maka da shi al-imam ibnu kasir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan koyarwa ce Allah madaukakin sarki yake yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yadda za ya karbo wahayi daga Jibril saboda idan Jibril ya zo masa da aya manzo Allah yana kokarin yayi kokari ya ga cewa ya nana ta saboda kai mance ya isar da sakon nan kamar yadda Allah ya umarce shi haka kuma yana kokarin ya riga mala'ika Jibril a wajen karantawa to sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa idan mala'ika ya zo masa da wahayi to ya saurara idan ya saurara to Allah madaukakin sarki yayi masa alƙawari guda uku idan mala'ika yazo yana karantawa abinda ake so ga manzo Allah ya saurara Allah yayi mishi alƙawarin cewa lalle abu na farko Allah madaukakin sarki za ya sauƙaƙe masa karatun da Jibril yazo ya karanta masa wannan za a sauƙaƙe masa sannan zai karanta shi ba tare da ya ba kanshi wahala ba abu na biyu Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai tattara ma'anonin alqur'ani mai girma a cikin kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa shine za ya bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anoni na alqur'ani mai girma dan haka babu wani mutum da yake fassara wata aya babu wani mutum da yake shiga gaba ya ce Allah yana nufin kaza anan dole sai yayi koyi yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta dole sai mutun ya koma yaji yaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan ayat yaya salaf suka fahimci wannan ayat sai mutun ya gina fahimtar shi a galkashin fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda ba alqur'ani ba zan iya fahimta yadda na ga dama in fassara yadda na ga dama haka kai ma zaka iya fahimta yadda ka ga dama kuma ka fassara yadda ka ga dama amma banda alqur'ani mai girma shi Allah kadai yake fassara shi sannan ya koya ma manzo Allah fassara shi sannan manzo Allah ya koya ma sahabbansa sannan sahabbansa su koya ma na kasa gare su haka haka har ilimin ya iso inda ya iso a yanzu shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya zanki motsa labbansa da halishan shi saboda yana kokarin kada wani abu ya kubuce masa daga cikin abinda alqur'ani yake sabka daga cikin abinda jibril yake zo masa da shi Allah madaukakin sarki yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiduna Allah ya ce lalle mu ne muka sabkar da wannan alqur'anin wa inna lahu lahafiduna kuma mu ne zamu ba wannan alqur'anin kariya daga dukkanin wani mutum da yake so ya murde sai ya fassara ta fassara wadda ba ita bace Allah yake nufi ba ita bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a kalkashin wannan malamai suka ce wannan ladabi ne Allah yake koya ma dalibin da yake sauraron ilimi a wajen malamin sa a lokacin da malami yake bayanin wata mas'ala to a matsayin ka na dalibi bai kamata ka gintse sa ba ka bar shi sai ya kare wannan mas'ala ya kare bayani to kwana sai ka daga hannu domin kai tambaya wannan kuma abubuwa ne wanda malamai sun sha bayani akan su idan ka koma da tafaiwa da suke magana akan ladubba na neman ilimi wannan ayar la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi kada ka danki motsa halshanka ko kada ka danki motsa bakinka da alqur'ani mai girma saboda kai maza kai gaggawa karanta sa akwai sababi wanda Allah ya sa wanda ya sa Allah ya sabkar da wannan ayar hadisi ya tabbata daga sa'id ibn jubair daga ibnu abbas da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza anzala alaihi alwahyu yalqa minhu shiddatun yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance lokacin da aka zo masa da wahayi lokacin da Jibril ya zo masa da wahayi manzo Allah yana samu yana shan wahala wajen sabkar wannan wahayin gashi yanayin shi yana canzawa gashi kuma yana shan wahala wajen bibitawa kada wani abu ya kubuce masa daga cikin alqur'ani mai girma wa kana idza nazala alayhi urifa fi tahrikihi shafajai idan wahayi ya zo masa ana sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an san shi da yawan motsa bakin shi da yawan motsa labban shi yana tincini kan abinda aka sabkar masa kai kubuce masa ya talaqa awwaluhu wa yuharriku bihi shafatai idan aka gaya masa farkon aya sai manzo Allah ya danki motsa labban sa khashiyata an yansa awwaluhu saboda manzo Allah yana tsoron kada ya manta farkon sa qabla an yafriga min akhirihi kamun jibril ya kare karanta aya to manzo Allah yana maimaitawa saboda yana tsoron kada aje sai an dirde ayar ya zamanto ya rike karshen aya amma bai rike farkonta ba sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wannan shine abinda al-imam sha'bi ya tafa akan shi shine abinda al-hasan al-basri ya tafa akan shi shine abinda aka rawaito daga qatada da mujahid da al-imam ad-dahhak daga dayawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan hadisin na Ibn Abbas shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da alƙur'ani da ya sabkar da wannan aya saboda a sauƙaƙa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah ya ce ai tattara ma'anar wannan alƙur'ani koko kinsa wannan alƙur'anin a zuciyarka wa qur'anahu da tilawan sa kamar yadda Allah ya sabkar da shi Allah ya ce wannan yana a wuyan mu ne mu ne za mu sauƙaƙe maka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka shi alqur'ani ya shiga zuciyarka su shigar da ba za ka taba mantawa ba wa qur'anahu ai abinda ake nihi da alqur'ani anan ai tilawan sa karatun nasa ma koda manzo Allah bai motsa harshen shi ba bai motsa bakin sa ba idan jibril ya kare to zai ji cewa ya karanta abinda aka yi mishi wahayi a sauƙaƙe wannan kuma aiki ne na Allah madaukakin sarki Allah yana cewa a cikin suratul a'la sanuqri'uka fala tansa Allah yana cewa za mu karanta maka alqur'ani mai girma mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka fala tansa dan haka babu wani abu da za ka mantawa daga cikin alqur'ani mai girma dan haka duk mutumin da yake zaton cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu daga cikin alqur'ani mai girma to wannan mutumin ya jingina ƙarya ya jingina ta ga alqur'ani kuma ya jingina ta ga Allah ya jingina ta ga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah yana cewa fa idza qara'nahu Allah ya ce idan muka karanta shi bi ma'ana idan jibril ya zo yana karanta ma wannan alqur'anin to fastami' lahu ka saurara lokacin da manzo lokacin da jibril yake karanta maka idan jibril ya ida karantawa to fattabi' qur'anahu sai ka bi wannan karantawa da yayi maka wannan kuma shine abin da muka faɗa na ladabi ga mutumin da yake neman ilimi a lokacin da malam yake karantawa ko a lokacin da ake wata mas'ala to kada ka gintse mutum ka bar shi sai ya ida in ya so sai ka zo da tambayar da zaka karantawa Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza quri'a alquran Allah yana cewa a duk lokacin da aka karanta qur'ani fastami'u lahu Allah yake cewa ku saurara zuwa ga alqur'ani wa ansitu kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna koda ka za ku samu rahama ta Allah madaukakin sarki to wannan yana daga cikin ladabi duk mutumin da ya san inda za a karanta alqur'ani shi ba zai iya samun nutsuwa ba ba zai iya barin magana ba ba zai iya barin hira ba to abinda ya fihi masa sauki ya tashi ya bar wurin ya koma wani wurin daban malamai suna cewa har koda kai ne kake karatun qur'ani idan dai ka san baka da nutsuwa zaka zanki gama shi da wasu abubuwa ka gama shi da hira ka gama shi da wannan abu to kai hakuri lokacin da ka samu nutsuwa sai ka karanta wannan Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa kalkashin wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza qara'nahu lokacin da Jibril ya karanta maka kaga wannan Allah yana cewa fa idza qara'nahu idan mu muka karanta shi to wannan yana daga cikin zance na Larabci idan mutum yana da wasu masu yi mishi hidima to idan suka yi aiki sai ya ce mu muka yi aiki waje kaza misali mutum ne yana gina rijiya yana da yara wanda suna gina mai rijiya bayan sun kare idan aka zo budewa sai ya ce wannan rijiyar mu ne muka gina ta yana nihin da cewa shine ya gina ta da umarnin shi, kamar yadda ake samuwa a lokacin da idan an yi yaki sai shugaba ya yi tsaye ya ce mu ne muka bude wannan garin ba dan komai ba, shi sa tana yiwa sadda za a yi yakin ma bai zo ba, yana can zaune a majalisarsa, amma idan an tashi zai ce mu ne muka yi kaza ko mu ne muka hana kaza. To wannan ya zo a yare na Larabci, shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza qara'nahu, idan Jibril ya kare karanta maka wannan alqur'anin to fattabi qur'anahu, yanzu sai ka bibita. Amma lokacin da yake karantawa baya daga cikin ladabi yana karantawa kai ma kana karantawa. Ibn Taymiya yake cewa madhhabu salafil umma, yake cewa abinda malamai na kirki suka tafi akan shi wa immatiha wa khalafiha, abinda malamai da malaman su da waɗanda suka zo bayan su suka tafi akan shi, shine cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sami alqur'ana min jibril, shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji alqur'ani baki da baki daga jibril, wa jibril sami'ahu min Allah azza wa jalla, shi kuma jibril ya ji alqur'ani ne daga Allah madaukakin sarki. Ibn Taymiya yake cewa amma qauluhu natlu aw naqsu, wani sa'in zaka ji cewa Allah madaukakin sarki yana cewa natlu alayka, muna baka labari, ko naqsu alayka, muna kasta maka labarin mutane waje kaza, yake cewa to wannan yana daga cikin abun da muka hada muka fada, yake cewa fa hadhihi sighatu fil kalam fi kalam al arabi, yake cewa wannan kalam magana an samu shi a cikin yare na Larabci, lil wahid al azim alladhi lahu a'wan yuti'unahu, ga mutum guda wanda yake da wasu mataimaka wanda suna taimaka masa akan wani aiki, to idan suka yi aiki yana cewa nahnu fa'alna kaza nahnu fa'alna kaza, idan suka yi wannan aikin sai ya danki cewa to lallai mu muka yi wannan abun mu muka yi wannan abun, alhali kuma koda ko ba shi yayi aikin ba. To a kalkashin wannan malamai sun tattauna wata mas'ala, suka ce shin yanzu mutumin da zai zo ya danki karanta alqur'ani mai girma ba tare da ya motsa bakinsa ba, shin yana da lada ko ba da lada? Misali mutumin da zai bude alqur'ani yana kallon aya a zuciyar shi amma baya amfani da lebansa domin ya karanta, baya amfani da harshen shi domin ya karanta, suka ce wannan yana da lada ko ba da lada? Abinda wasu malamai suka tafi akan shi cewa zai samu lada, amma ba zai samu ladan da aka ce duk harafi ɗaya ba yana da lada goma, mutum ba zai samu wannan ladan ba. Wasu kuma malaman suka ce Allah madaukakin sarki zai bashi lada daidai abinda Allah ya yi niyya, saboda mace wadda take jini na haila ita ce aka yarda mata zanki karanta alqur'ani a zuciyarta ba tare da ta motsa bakinta ba, ba tare da ta furta da harshenta ba. Ibn Baz lokacin da aka yi masa wannan tambaya a cikin littafin shi fatawa ta Ibn Baz, yake cewa babu wani mutum da zai ce idan an karanta alqur'ani ba a furta ba akwai lada ko babu lada, yake cewa saboda wannan abu ne wanda yana kalkashin sanin Allah na gaibu, Allah shi yake ba da lada idan ya ga dama, kuma shi yake hana ladar shi idan ya ga dama. Sai ya kawo magana ta Ibn Hajar al-Asqalani wanda ya kawo a littafin shi wanda ya akan Sahihul Bukhari sharhin da yayi masa, yake cewa an hakaito, yake cewa wa nuqila an ba'd al-arifina, Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa an hakaito daga wasu manya-manyan malamai waɗanda suka san alqur'ani suka san hadisi, yake cewa ad-dhikru ala sab'ati anha'in, yake cewa ambato na Allah madaukakin sarki ya kashu ne kashi guda bakwai, yake cewa fa dhikrul aynani bil buka, lokacin da dan adam zai yin kuka saboda an karanta wata aya ta ratsa zuciyarsa, to shi ma wannan zikiri ne, Allah madaukakin sarki yana bashi lada. Saboda hadisi da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana da wata innuwa a ranar tashin alkiyama, innuwan nan za a sa wani mutum wanda shi yana zauna ne ko an karanta masa aya kawai sai ya fashe da kuka saboda ya tuno abinda wannan aya take dauke da shi na ma'ana. To haka Al-Hajar Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa dhikrul aynaini bil buka, idan mutum ya fashe da kuka saboda ya tuna Allah to wannan ma zikiri ne za a rubuta masa lada. Wa dhikrul udhnaini bil isgha, yake cewa lokacin da mutum ake karanta alqur'ani ya zamna yayi shiru yana saurare, to shi ma wannan mutumin yana da lada saboda ya ba Allah madaukakin sarki aran kunnuwansa wa dhikrul lisan bithana yake cewa haka idan mutum ya danki ambatawa harshen shi yana motsi to wannan ma Allah madaukakin sarki zai bashi lada yake cewa wa dhikrul yadain bil ata yake cewa hatta hannuwan mutum ma suna yin zikiri mutumin da ya doki dukiyarsa ya mika ya ba wani ko ya ba Allah madaukakin sarki to shi ma wannan kamar ya tuna Allah ne shi ma Allah za ya bashi lada wa dhikrul badni bil wafa'i yake cewa haka kuma mutum da zai kame jikin shi saboda ya cika alƙawarin da ya dauko da Allah madaukakin sarki cewa ba zai saba ma Allah da wannan gangan jikin ba yace shi ma yana daga cikin lada ashe mutumin da zai kame jikin shi ya kisa jikin shi a cikin saban Allah to shi ma wannan mutumin tamkar yana ambatan Allah ne wasu sahabbai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi shin yanzu mutum zai zo ma iyalin mu kuma ya kasance yana da lada manzo Allah ya ce to ya kuke gani idan da ya sanya ta a cikin haramu ashe idan mutum ya kame jikin shi daga saba ma Allah madaukakin sarki to shi ma wani nau'i ne na zikiri Allah yana rubuta ma mutum lada akan wannan yake cewa wa dhikrur ruhi bit taslimi war ridha yake cewa yana daga cikin ambato na Allah wanda Allah yake rubuta lada shine ambato na zuciya lokacin da zaka bude alqur'ani kana karanta shi da zuciyarka ko lokacin da zaka zanki tuna ubangijinka da zuciyarka to wannan ma yana daga cikin zikiri na lada wanda Allah madaukakin sarki yana ba dan adam lada a karkashin wannan Allah yake cewa in thumma inna alaina bayanu Allah yake cewa kuma lalle a wajen mu ne bayanin alqur'ani mai girma mu ne muka dora makan mu cewa lalle zamu yi bayanin shi dalla dalla shi yasa abinda muka fada a baya duk wani nassi da ka sani na duniya ana iya yin tawili a fassara shi yadda aka ga dama amma banda alqur'ani mai girma shi alqur'ani mai girma babu mai cewa ga ma'anar shi Allah ne yake cewa annan ayar ga abinda nake nufi manzo Allah ya ce wannan ayar ga abinda take nufi sai sahabbai su fahimta sannan su koya mana kasansu har ilimin ya iso a nan ne amma babu wani mutum din yadda ka iya larabci in kai ne si bawai ba ka shiga kai kutse a cikin ma'anoni na alqur'ani sai kana da wata madogara ta fahimta madogara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko madogara daga sahabban shi ko madogara daga mutanen kirki wa'anda an yarda da su cewa malamai ne na alqur'ani malamai ne na fada ta Allah madaukakin sarki Allah yana cewa summa inna alaina bayanu Allah yake cewa kuma lalle yi maka bayanin alqur'ani mai girma to wannan yana daga wajen mu wa qila al muradu bidhalika bayanu ahkamihi wa halalihi wa haramihi ibn jarir da al-imam al-qurtubi suka tafi akan cewa abinda ake nufi da al-muradu bihi abinda ake nufi mu muke da akan mu ne yi maka bayanin al-qur'ani shine hukuncen al-qur'ani mai girma da yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa wannan haramun ne kuma wannan halaka ne al-imam al-biqai a cikin littafin shi nazmu ad-durar yake cewa bayanu al-fadhihi wa ma'ani Allah shine zai yi maka bayani na lafazin alqur'ani mai girma sai ya kasance kana furta shi kana hidda kowane harafi a makhrajinsa kamar yadda Allah ya sabkar da shi wa ma'anihi kuma haka Allah madaukakin sarki zai kimsa maka ma'anonin alqur'ani mai girma Allah yake cewa kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah yake cewa ba haka bane zancen yake kawai dai mutane suna son rayuwar duniya ne to anan Allah martani ne za ya maidawa ga dan adam lokacin da Allah ya ce yas'alu ayyana yawmul qiyama dan adam yana tambaya yaushe ne ranar tashin alqiyama shi yasa Allah ya ce ba wai komai ne yasa dan adam yake wannan tambayar ba saboda dan adam yana so ne kawai a bar shi ya more a rayuwar shi ta duniya wannan kuma ba shine hadafi ba shine garadi ba wanda Allah madaukakin sarki yasa ya halicci alqur'ani mai girma wanda yasa kuma Allah madaukakin sarki ya halicci bayinsa Allah yana cewa wa tadharuna al-akhirah Allah yana cewa kuma kuna barin rayuwar lahira babu ruwan dan adam da rayuwa ta lahira shi yasa yake kokarin yana tambaya yaushe ne ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana cewa inna haula yuhibbuna al-ajila Allah ya ce lalle su wa'annan mutane suna son rayuwa ne ta duniya wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila kuma suna bari a bayan su ko a gaban su yawman thaqilan akwai wani wuni wanda yake mai nauyi ne akwai wani wuni wanda yake akwai firgici a cikin sa Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadira Allah yake cewa wasu huskokin a wannan ranai suna cikin ni'ima saboda haske saboda sheki da kilkali da wa'annan huskokin zasu zanki a gobe ranar tashin alkiyama Al-Imam Makki ibn Abi Talib a cikin littafin shi Al-Hidayah yake cewa hasanatun na'imatun jamilatun yake cewa abinda Allah yake nufi da anan shine a ranar tashin alkiyama akwai wasu huskoki na masu imani haskoki wa'anda masu kyau ne haskoki ne wa'anda suna cike da ni'ima min as-sururi wal ghibta saboda farin ciki saboda jin dadi na an yi musu albishir yake cewa hadha qawlu jami' ahli at-tafsir yake cewa wannan shine da yawa abunda malaman tafsiri suka fada shine cewa Allah madaukakin sarki za ya sa dan adam zuciyarsa wanda ya imani zai sa huskarsa ta kasance tana cike da annuri zuciyarsa za ta kasance da farin ciki zuciyarsa za ta zanki sheki tana kyalkyali tana wani haske saboda albishiri da Allah madaukakin sarki za ya yi mushi a wannan rane Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul mutaffifin Allah yana cewa innal abrara lafi na'im Allah yana cewa lalle wa'anda suka kiyaye dokokin Allah lafi na'im suna cikin ni'ima a gobe ranar tashin alkiyama alal ara'iki yanzurun Allah ya ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah ya ce a cikin huskokin su zaka zanki fahimta haske na ni'ima a cikin wa'annan huskokin nasu saboda mutane ne wanda sun yi hakuri a rayuwar duniya sun yi hakuri da wasu abubuwa wa'anda bustaka kara suka karya ba suka bauta ma ubangijin su Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda huskokin su za su zanki sheki suna kalkali a gobe ranar tashin alkiyama Allah yana cewa ila rabbiha nadira Allah yake cewa wa'annan huskokin kamar ana so a nuna maka cewa anan kamar mai tambaya yayi tambaya menene zai sa mutane wa'anda suka yi imani huskokin su zanki sheki a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya ce saboda za su kalli ubangijin su ido da ido ayi tanzuru ila rabbiha subhanahu wa ta'ala fil akhirah shine masu imani za su ga ubangijin su a gobe ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah yana cewa lalle ga wa'anda suka kyautata a gobe ranar tashin alkiyama za a ba su kyautatawa Allah ya ce wa ziyada kuma za a ƙara musu da kyautatawa dukkanin malamai na tafsiri wa'anda aka yarda da su sun tafi akan cewa wa ziyada shine ganin Allah a gobe ranar tashin alkiyama dukkanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ta tafi akan cewa babu shakka duk mutumin da ya yi imani a gobe ranar tashin alkiyama to za ya ga ubangijinsa ido da ido Abul Hasan al-Ash'ari a cikin littafinsa da ya wallafa wanda ya sa masa suna Risalatun ila ahli thaghar yake cewa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati bi a'yuni wujuhihim yake cewa dukkanin malamai na ahli sunna sun yi ijma'i akan cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su a ranar tashin alkiyama da idanun su wa'anda ke akwai akan fuskar su alama akhbara bihi ta'ala fi qawlihi yake cewa akan abunda Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa wujuhun yawma idhin nadira cewa lalle wasu fuskokin a ranar tashin alkiyama suna da haske ila rabbiha nadira kuma za su duba ne zuwa ga ubangijin su to wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ce wujuhun yawma idhin nadira illa da za ta sanya su Si farin ciki huska su ta yi sheki shine za su ga ubangijin su a gobe ranar tashin alkiyama koda a ce yanzu shugaban kasa ne a ce kana da damar da zaka ganshi duk lokacin da kaga dama ko ka gaisa da shi ko a ce sarkin garin ku ne baka da shamaki da shi ko a ce wani mutum ne wanda yana da girma a idan mutane a idan duniya a ce zaka ganshi wata rana to zaka ji cewa kai kanka a tarihi kana sanya cewa ka taba haduwa da wani zaka ga cewa idan ka je office na mutane za ka ga cewa wani allaka foton shi da shi da wani mai girma lokacin da suka hadu a yasa an mishi katan foto an dora a baya saboda yana ganin cewa yana daga cikin abun da ya kamata ya sa a agenda shi a tarihin shi cewa ya taba haduwa da wani ko ya taba haduwa da sarki wani ko ya taba haduwa da president wani ko ya taba haduwa da malam wani a waje kaza sun yi hoto zaka ga yana gwada ma mutane yana jin dadi da wannan to ina ta za a ce mutum za a ga ganin ubangijin shi a gobara na tashin alkiyama ibn juzai a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa hada minan nadhr bil ayn yake cewa wannan kallon da ake cewa yace shine kallo na ido da ido wa huwa nassun fi nadhr al mu'minina ila Allah ta'ala fil akhirah yake cewa wannan nassi ne karara daga alqur'ani mai girma mai nuna cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su a gobara na tashin alkiyama yake cewa wa huwa madhhabu ahlus sunnati wa ankarahu al mu'tazila yake cewa wannan ita ce madhhaba ta ahlus sunna wal jamaa wa ankarahu al mu'tazila kuma al mu'tazila sun yi inkarin wannan suna cewa mutum mai imani duk yanda ya imani ba za ya ganin ubangijin sa a ranar tashin alkiyama ba wannan kuma hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa masu tabbatar da cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su ido da ido a gobara na tashin alkiyama hadisai ne wanda malamai sun kirga su cewa sun kai hadisi guda 30 da guda 30 wanda sun kai haddut tawatur wanda sun kai cewa an rawaito su daga sahabbai wanda an yarda da su babu yadda za a yi mutum ya iya korewa annan hadisan korewa ta ilimi sai dai korewa ta shadufaci ko korewa ta wani abu wanda ba ilimi ba amma a ilmance dai mutum bai isa ya kore cewa ba lalle masu imani za su ga ubangijin su ido da ido a ranar tashin alkiyama muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za su ganin shi ido da ido a gobara na tashin alkiyama hadisi ya tabbata daga suhaibin inda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa ya ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna yana cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce turiduna shay'an azidukum sai Allah ya tambaye ƴan aljanna to yanzu ta kare ga ku a aljanna shin kuna son wani abu in kara muku fa yaquluna sai ƴan aljanna su ce alam tabyadda wujuhana sai aljanna su ce ya Allah ai ka sa huskokin mu sun yi fari tas alam tudkhilna aljanna ƴan aljanna su ce ya Allah ai ka shigar da mu aljanna wa tunajjina minan nari sai su ce ya Allah ai ka tseratar da mu daga wuta sai Allah yake cewa fayakshiful hijab sai shikenan rido sai ya jayi fama utu shay'an ahabba ilaihim minan nadhr ila rabbihim azza wa jalla manzo Allah yake cewa sai a ba su wani abu wanda ba a taba ba su irin shi ba wanda suka hi kamna suka hi so saboda su yi kallo zuwa ga ubangijin su ka duba idan aka ce ga shugaban kasa za ya zo anan gurin mu mu yi cincirin do mu hadu mu tarbesa kowa gurin shi da za a ba shi dama ya gaisa da shi ya zo yana gai a cikin mutane ai ya gaisa da wani to wannan fa mutum ne a gidan duniya ina ta ga Allah madaukakin sarki ashe ko dan saboda dan adam ya ga ubangijin sa a rayuwar sa ta gobe ranar tashin alkiyama ya kamata duk wani abu na duniya wanda Allah ya ce baya so ka hakura da shi saboda duk abin da zaka hakura da shi bai kai ba matsayin ka ga Allah a gobe ranar tashin alkiyama Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi ya rawaito mana hadisi daga Sa'id al-Khudri ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa annasu qalu wata rana ana zaune mutane suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah suka ce ya manzo Allah shin wai zamu ganin Allah hal nara rabbana yawmal qiyamati shin wai zamu ga ubangijin mu a ranar tashin alkiyama sai manzo Allah ce da su hal tamaruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahabun manzo Allah yake cewa shin yanzu kuna shan wahala ne wajen ganin wata a tsakiyar dare lokacin da babu wasu gizagizai shin kuna jin wahalar ganin shi suka ce ba mu jin wahalar ganin shi manzo Allah saboda wata idan babu gizagizai babu wani wanda zaka cewa kai kauce ka kare mun ba na ganin wata kowa yana ganin shi karara qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah muna ganin wata ba wanda ke kare mu wani in dai babu wasu gizagizai manzo Allah ya kara ce musu hal tamaruna fil qamari laylatal badri laysa lahu sahabun qalu ya rasulullah qala fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun manzo Allah ce shin yanzu kuna shan wahala wajen ganin rana a lokacin da babu wasu gizagizai suka ce la suka ce a'a manzo Allah babu wani mai shan wahala kowa yana ganin rana manzo Allah yake cewa fa innakum tarawnahu kadhalika, manzo Allah yake cewa lalle za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata, kamar yadda kuke ganin rana a gobar ranar tashin alkiyama. Haka malamai da dama sun wallafa litattafai masu tabbatar da cewa lalle duk mutumin da ya dage yayi aiki na kirki za ya hadu da ubangijin shi ido da ido a gobar ranar tashin alkiyama. Al-Imam Ibn al-Qayyim yayi littafi yake san ya sanya masa shuna Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya. A cikin wannan littafin yayi bayani mai zurfi akan cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Haka Muhammad Hassan Abbas shi ma ya wani littafi yake cewa ru'yatullah fil akhirah, yana mai tabbatarwa a cikin wannan littafin lalle masu imani za su ga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Haka Ibn Khuzaima shi ma yayi littafi ya mai tabbatar da cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Ya sanya masunan cewa at-tauhidu wa ithbatu sifatir rabb, ya sanya masunan cewa lalle ya sanya ma littafin tauhidi da tabbatar da sifofin ubangiji. A cikin wannan littafin shi ma yayi bayani mai zurfi akan cewa lalle masu imani za su ga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Al-Imam Al-Lalaka'i a cikin littafin sa da yayi sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, a cikin wannan littafin ya hakaito wata magana daga Ashhab dan gidan Abdul Aziz, yake cewa qala rajulun li malikin, yake cewa wani mutum ya zo wajen Imam Malik sai yake ce mishi ya Aba Abdullah, yake ce mishi ya kai baban Abdullahi, hal yara almu'minuna rabbahum yawm alqiyamati, yace mishi shin wai masu imani za su ga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Qala Imam Malik yake cewa law lam yara almu'minuna rabbahum yawm alqiyamati lam yu'ajjiri Allahu alkufara bilhijab, yake cewa da masu imani ba za su ganin ubangijin su ba da Allah madaukakin sarki ba za ya ba mu labarin cewa ba an sa rido an kange kafirai daga ganin ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Sai ya karanta wannan ayar da take cikin suratul mutaffifin, Allah madaukakin sarki yana cewa kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubuna, Allah yake cewa a'aha lalle su wa'anda ba su yi imani ba za a kange su daga ubangijin su a gobar ranar tashin alkiyama. Bi ma'ana duk wanda bai imani ba za a kange shi cewa ba zai ga ubangijin sa ba a gobar ranar tashin alkiyama. Amma wa'anda suka yi imani, wa'anda suka hakurce suka yi azumi, suka hakurce suka yi sallah, suka hakurce suka samu kansu a cikin abin da Allah ya umarce su, suka bar abin da Allah madaukakin sarki ya hane su da shi, to wa'annan za a yi musu babban ni'ima, ita ce ni'ima ta ganin ubangiji a gobar ranar tashin alkiyama, wadda koda a cikin aljanna babu wata ni'ima wadda ta kai wannan. Su kansu ɗan aljanna mamaki suke, to menene za a ba su wanda ba a ba su ba? Aljanna ce deja suna ciki, wuta ce deja an ƴanto su daga ciki, sannan an tseratar da su daga dukkanin wani bala'i na wannan rana, suna ganin cewa kuma ga huskokinsu Allah madaukakin sarki ya sa huskokinsu sun yi fari kal, suke cewa to me za a ba mu wanda ba wannan ba? Sai Allah ya zo musu da albishiri, Allah ya sa a zare rido a zare labule, sai masu imani su ga ubangijinsu ido da ido. Allah madaukakin sarki ka sanya mu a cikin waɗanda za su ganka ido da ido a gobar ranar tashin alkiyama. Allah yana cewa wujuhun yawma idhin basira, Allah ya ce wasu huskokin kuma a wannan ranar basira za su yi tukun-tukun, za su kasance sun yi tukun-tukun, za su kasance babu annuri babu haske a tattare da su. Allah madaukakin sarki yana cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, Allah yana cewa a ranar tashin alkiyama wasu huskoki za su yi fariqal, wasu huskokin kuma za su kasance baki kirin. Allah yana cewa fa ammal ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna, Allah yake cewa to kaga wa'anda huskokin su suka yi fari lalle su wa'annan suna cikin ni'ima ta ubangijin su, suna cikin rahama kuma za su dawama a cikin wannan rahami. Allah madaukakin sarki yana cewa wal ladina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allahi min aasimin ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima, Allah yake cewa wa'anda suka bar ayyuka na banza a gidan duniya to jazaa'u sayyi'atin mithluha, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, za a ba su iya gwargwadon abinda suka aikata na banna. Allah ya ce watar haquhum dhilla, kuma wulakanci za ya lullube su. Allah yana cewa malahum min Allah min asim, babu wani mutum, babu wani mahaluki da zai iya kare su daga wajen Allah madaukakin sarki. Allah yana cewa tadhunnu an yuf'ala biha faqara, wannan huska za ta yi cikun-cikun ta kasance ta yi baki girin, saboda ta tabbatar da cewa lalle wani bala'i, wata masifa, wani abu wanda ba a kamnar gani za ya same su a wannan rane. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa kalla idza balagati taraqi,
kalla idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-miraq wal tabbati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq fala صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على
Allah madaukakin sarki yake cewa kalla. Allah yake cewa ba haka bane al'amarin yake. Idza balagati taraqi, lokacin da rai ya zo daidai makogoro, wa qila man raq, kuma sai a yi shela a ce da mutane man raqa, wane ne zai iya ceto wannan wanda ran shi ya kawo a daidai makogoro, man raqa wane ne wanda zai zo yayi masa ruqiya. Anan malaman tafsiri suka ce bala'in ya kai bala'i, ka san idan rashin lafiya ta yi rashin lafiya sai a ce aje dai a gwada magani na gida, saboda likita ya yi radio ya yi abin da ya ga dama amma babu wata natija. To haka Allah madaukakin sarki yake ba da labari, wa qila man raq, idan abin ya ciccira babu likita mai iya mai da wannan, sai a ce da mutane to wane ne za ya iya yi mishi ruqiyya, wane ne za ya iya yi mishi sakkiya, wane ne za ya iya yi mishi wani abu wanda zai sa wannan ran nasa kai ya fita. Allah yake cewa wa dhanna annahu al-firaq, kuma da adam ya tabbatar da cewa annahu lalle ita wannan mutuwar da ta zo masa, al-firaq ita ce wadda za ta raba shi da gidan duniya, wal taffati as-saq bis-saq, Allah yake cewa tsananin bala'i ya hadu da tsananin bala'i a wannan rane. Allah ya ce ila rabbika yawma idhnil masaq, ga wajen ubangijinka ne a wannan rane ake kora duk wani mutum wanda ya rige ya mutu. Fala saddaqa wala salla, Allah yake cewa lalle shi wanda bai yi imani ba, fala saddaqa, bai gazganta abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ba, kuma bai gazganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ba, wala salla kuma bai yi salla ba, walakin kadzaba wa tawalla, sai dai shi kawai ya ƙaryata ne wa tawalla kuma ya bada baya. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, sannan ya tafi a wajen iyalinsa ko ya tafi a wajen ƴan danginsa, ya tamatta yana mai takama. Allah ya ce aula laka fa aula, Allah ya ce to ga masifa nan ta dirka koka, kuma ga masifa nan ta dirka koka, thumma aula laka fa aula, kuma ga bala'i nan ya duso wajenka, kuma ga bala'i nan ya cinkaro ka. Allah ya ce ayahsabul insanu an yutaraka suda, Allah ya ce shin wai shi dan adam yana tunanin kawai a bar shi a haka sakaka. Allah yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'una, Allah ya ce kawai kuna tunanin mun halicce ku ne haka kawai a banza, a zo a duniya a yi abinda aka ga dama kuma a mutu ba tare da an yi hisabi ba. a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa ma halaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Allah ya ce ba mu halitta sama da ƙasa ba kawai dan a zo ayi wasa a gidan duniya. Allah ya ce law aradna huma law aradna latakhannahu. Na'am. Law aradna an nattakhidha lahwa latakhannahu min ladunna inna kunna fa'ili. Inna fa'ilina. In kunna fa'ilina. Allah yake cewa inda mun ga dama da sai mu doki wasan a wajen mu ya kasance a sama ba abun da ake sai wasa. Allah ya ce in kunna fa'ilina, in dai mun kasance mu za mu yi wannan wasai. Allah yake cewa to ayahsabul insan an yutraka suda, shi yanzu dan adam yana tunanin kawai a bar shi haka nan a sakake. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Allah ya ce wai shi dan adam ba ya kasance ba dugo ne na maniyyi wanda yumna ake jefa shi a cikin ma'aifa. Sun makana alaƙatan, sannan ya kasance gudan jini ne mai kabri. Fakhalaqa fasawwa, sai Allah maɗaukakin sarki ya fakhalaqa fasawwa, Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi kuma ya daidaita halittarsa. Faja'ala minhu zawjayn, sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi dangi biyu ne akan kowace halitta, adh-dhakar wal untha. Allah ya sa a kowane dangi na halitta akwai namiji akwai mace. Allah yake cewa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta, shin yanzu wanda yayi wannan ba shi yake da iko ba akan cewa an yuhya al-mauta ya tada wanda ya rige ya mutu. An yuhya al-mauta ya tada mutun daga bayan cewa ya rige ya mutu. To Allah madaukakin sarki anan kuma wannan surar ta zo. Allah madaukakin sarki yana ƙara jan hankalin mutane cewa wannan ranar ita ce waltafati saq bisaq, da Allah madaukakin sarki bai sabkar da kowace aya ba akan ranar tashin alkiyama. Allah ya sabkar da wannan aya ita kadai, waltafati saq bisaq, a ce ita kadai ce aya wadda take magana akan ranar tashin alkiyama. To da ta ishi dan adam firgici, da ta ishi dan adam hankalin shi ya tashi, da ta ishi dan adam ya rude ya dage ya bauta ma ubangijinsa. Allah yake cewa tsananin bala'i ya hadu da tsananin bala'i a wannan ranar. Kai yanzu idan ka ji mutum yana cewa bala'i, to bai san menene bala'i ba. In ka ji mutum yana cewa sama da ƙasa ta dade bata game ba, bai san menene hadewar sama da ƙasa ba. To Allah madaukakin sarki yake cewa waltafati saq bisaq, a wannan ranar bala'i ne mai yawa ya hadu da wani bala'i wanda yake da yawa. To shi yasa da yawa Allah madaukakin sarki sai ya dan kasta maka, sai ka hanga da kanka, sai ka hango sauran ma'ana. Idan aka ce bala'ika, sai ka sa tunaninka ka ga ina ne ƙarshen bala'ika yake kawowa iya tunaninka. Sannan wasu bala'ikan kuma sun hadu da wasu bala'ikan, to sai ka sa tunaninka ka ga ina ne abun yake karewa. Za ka ga cewa abu ne wanda baya karewa sai wanda Allah madaukakin sarki ya tseratar, sai wanda Allah madaukakin sarki ya sashi ya datar da shi akan yi masa bauta. Anan kuma wannan surar ta zo ƙarshe. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi na kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.